babban hafsan manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya. Rear Admiral Jacob Ajani yace kimanin jiragen ruwan yaki sama da 80 da kuma ƙarin wasu jirage masu sokar ungulu za a tsaya da su da mayakan suka kira idon mikiya. Admiral Ajani yace rundunar sojin ƙasa da ke yaki a cikin ruwa da kuma doran ƙasa da ake kira Amphibious Brigade da sojojin sama da ma jami'an tsaron farankaya za su dunguma zuwa yankin Niger Delta don wannan gagarumin atisaye. Rundunar sojin ruwan Najeriya tace tsagerancin yan bindigar Niger Delta tamkar kalubalantar karfinta ne. Na tambayi da dan watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya Navy Commander Chris Ezekobe menene hikimar yin wannan atisaye na taron dangi
in securing our maritime domain
samar da tsaron ruwa ba wata runduna daya da za ta ce aikin ta ne ita kadai ko da yake mayakan ruwa ne ke jagoranci to amma akwai bukatar hadaka da sauran rundunonin soji don haka neman muka gayyaci sauran masu ruwa da
maritime security stakeholders
masanin tsaro Ahmed Tijani Babagamawa yace wannan atisaye yana da alfano
operation da su wa'annan sojojin ruwa za su ƙara ba su fahimta na tsaro kuma samun yadda za su sarrafa wa'annan kayayyakin yakin su da sauran su kuma ai dole ne ai wa'annan operation a wa'annan wurare duba irin halin da ake ci a wannan yankin na Niger Delta da wannan da suke nema tara mutane hankali
anya ganin tulun mayakan a yankin ba zai tada hankali ba. Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja.
To irin wannan mataki ba sabon abu bane, a turanci ana kiransa carrot and stick approach. Allah sa muka zuma sai gefe kuma ana rike da kulala. Wato ina ga babban manufar wannan abu shine abin da Hausawa suke cewa a tauna tsakuwa dan aya take shoro. Abin da yake fili shine cewa ana ta maganar cewa ana sassantawa ta ruwan sanyi da wannan mutane. To amma su kansu ba abubuwan da suke ba su daina ba saboda haka ina ga wasu suna tunan musu cewa ita fa gwamnati ne a yanzu tana. Idan aka turo sojoji suka gansu karagara mai yiwa za su ga taitayin su.
A baya kaɗan dai sojojin ƙasa su ma sun gudanar da irin wannan atisaye da suka kira murmushin kada. Yanzu kuma mayakan ruwan na yin wanda suka kira idon mikiya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.